a waccan ayar Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi, misali sai kaman misalin kare, misali me kare lamari ya gama lalacewa shi ba kare kai kiwon sa ba bi halatta ba indan jin dadi. Idan kana kiwon kare haka nan a banza don jin dadi, Annabi ya ce a kowace rana za a rage maka kirabi da yana rada a cikin ladarka, saboda kawai ka aje kare, ba na farauta ba, ba na gadi ba, ba wanda shari'a ta ce ya halatta ka aje ba. Ya kare yake duk inda yake bai zama lafiya, in ka kawo masa hari ya rinka shasheka harshen sana fitowa waje, in ka kyale shi ya ci gaba ba hutu ba amfani. To wai abin da nake so da gane wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Allah kadai ya kamata a bi ba? Wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka rike sunna sa kai koyi da shi ba? Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli masal. Amma Allah ya ce wala in jitahum bi ayatin, da zaka zo musu da kowace irin aya ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda Allah ya riga ya toshe kwakwalwarsu, ya toshe basirarsu, la yaquna annal ladina kafaru, da kafirai sai sun ce in antum illa mubtiluna, ku ba wasu bane face masu banna. Ayar da ka zo da ita ma sai su ce sihiri ne, wato ku ba kowa bane face masihirta ne. Ayar da suke cewa ka zo da ita ma in ka zo da ita ba za su imani da ita ba, wace aya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba? Amma kafara maka sun yi imani? Ba su yi imani ba. Qur'ani ya ce idan ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna.
Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adaba al-alim.
Ashe ɗan uwa, idan ka kashi ruka gane tauhidi, ka gane sunna, ka gode wa Allah. Ka gode wa Allah, Allah ya zabe ka, ya maka kyauta babba. Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika, lalle waɗannan wanda kalmar ubangijinka ta tafiya jahannama ta tabbata akan su, Allah ya riga ya sa an yi list din su a cikin yan wuta. To la yu'minuna, ba za su taba yin imani ba. Walau ja'atuhum kullu ayatin, da kowace irin aya za ta zo musu ba za su imani ba, inji Allah. Hatta yarawul azabal alim, har sai sun ga azaba mai radadi, ba za su tashi yin imanin ba. Sai kiyama ta tsaya an ce ku tafi wuta, a lokacin ne za su yi imani, lokacin da too late to cry when the head is cut off. Shine la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtiluna. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama,
kadhalika yaqma'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun.
Allah ya ce kadhalika, kamar haka ne, yatba'u Allahu, Allah yake toshewa, ala qulubi alladhina la ya'lamun, a bisa zukatan waɗanda ba sa sani. Akwai waɗanda Allah ya riga ya toshe zuciyar, alkhairi bai shiga. In ka ja aya ma ka bata lokacinka, in ka ja hadisi ma kai me ka bata lokacinka. In ta kamarka wa'azi wai kai ka gama, wai karuwa ta ji mai salati, tace kai ka gama, tace ina dan acaba, tace kai ni babban layi, kare in je in yi sunuka, wato da saurari wa'azi kare tace ta yi sunuka ji mata sauki. Kaga wannan ta shirye karban wa'azi, bata shirye karban wa'azi ba. To waɗanda Allah ya riga ya toshe zuciyarsu, to shikenan an riga an gama. Allah ka bude zuciyar mu ta zama za ta karbi gaskiya. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama,
inna wa'da Allahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun.
Allah ya ce fasbir, kai hakuri ya Rasulullah, ya Muhammad kai hakuri, inna wa'da Allahi haqqun, lalle alƙawarin Allah da ya ce wa zai taimake ka, zai taimaki gaskiya, zai taimaki tauhidi, zai taimaki sunna, to wannan alƙawarin haƙƙon gaskiya ne, inji Allah madaukin sarki. Saboda haka ya ku ahlus sunna, ku ci gaba da haƙuri, ku ci gaba da wa'azi, ku ci gaba da da'awa, alƙawarin Allah gaskiya ne da yace zai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ci gaba daga darajar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Fasbir inna wa'adallahi haqq, kai haƙuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ci gaba da wa'azi, ci gaba da da'awa, karka damu da masu ce maka makareci, karka damu da masu ce maka masihirci, karka damu da masu ce maka mahaukaci. Kai dai ka rike wannan hanya, ka ci gaba da kira zuwa hanyar Allah. Sai Allah ya ce wala yastakifannaka alladhina la yuqinun, alladhina la yuqinun, wa'anda basu sakankance da Allah ba, basu sakankance da Qur'ani nan daga wajen Allah yake ba.